This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba ya kuma kiri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babbar rana 22 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
Harkokin wajen Amurka, Anthony Blinken ya ce Amurka tana ci gaba da matsin lamba don ganin an cimma yarjejeniyar tsage ta bude wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci kungiyar EU ta baiwa kasarsa tallafin makamai daga wani kaso na rarar kudaden kadarorin Russian da aka azawa takunkumi. Sannan ayyukan kungiyoyi da ƙarancin kuɗi suna kawo tsaiko ga baiwa 'yan Haiti masu buƙatar taimakon jinƙai.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa mahukunta a jamhuriyar Niger sun bude iyakar kasar da Najeriya bangaren birnin Kwanne a jiya dare.
Muna nan yanzu muna murna saboda mu ɗan kasuwa muke, muna hudda da Najeriya, Najeriya na hudda da mu. Kar Allah ya kawo iri wa ga al'amura irin su.
Bayanai daga yankin Madaka ta karamar hukumar rafi a jihar Niger Najeriya na nuna wasu mahara sun kashe kimanin mutane 21 da macin jiya.
Sun shiga kasuwa, katon yau ne kasuwan garin gaba ɗaya suka faɗo mana, na ga maka sun kashe mutum, sannan kun kwashi mata da jama'a da.
Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara, wanda shirin a yau zai ci gaba da duba ne akan rikicin majalisar dattawa akan zargin tushen kuɗi a kasafin kuɗin kasar. Kuna kuma ɗauke da darasin watan Ramadana, amma yanzu sai an sha labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Amurka tana ci gaba da matsin lamba don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Abinda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida kenan yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya Alhamis a birnin Cairo. An samu amincewar wasu abubuwa da ke da mahimmanci ga bangarorin biyu. Abinda Blinken ya faɗa ki a game da ganawar da aka yi a babban birnin Misr kenan. Na farko shine buƙatar tsagaita bude wuta mai dorewa da gaggawa da kuma 'yan ta mutanen da aka yi garkuwa da su. Ya ƙara da cewa tsagaita bude wuta za ta ba da damar shigar da ƙarin kayayyakin agajin jinƙai. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Alhamis ya buƙaci shugabannin ƙasashen tarayyar Turai su yi amfani da kudaden Rasha da aka samu daga kadarorin Rasha da aka azawa takunkumi, wanda yawansu ya kai biliyoyin euro, wajen sayo mata makaman da za su kare kansu daga mamayar Rasha. Wajibi ne Rasha ta ɗanɗana ainihin raɗaɗin yaƙi da kuma ta kuma fahimci buƙatar samar da zaman lafiya cikin wani bidiyo. Abinda Zelensky ya faɗa wa shugabannin EU da ke halartar wani taron wuni biyu a Brussels kenan. Wasu shugabannin ƙasashen Turai da suka haɗa da na Belgium da Jamus sun yi na'am da wannan shawarar. To sai dai kuma sauran ƙasashen, ciki har da Austria, sun bayyana damuwa akan wannan shawarar. Wasu bankunan ƙasashen yamma su ma sun fito sun bayyana rashin amincewarsu da wannan shawarar, inda suka yi jan hankali kan kasafta rarar kuɗin da aka samu daga kadarorin Rasha, wanda ka iya kai ga a gurfanar da su gaban kuliya. Yayin da ake barin wuta, sannan ake fuskantar ƙarancin kayan aiki, ma'aikatan jinƙai suna ƙoƙarin taimakawa aƙalla 'yan Haiti miliyan 5.5 waɗanda ke buƙatar abinci, ruwan sha da sauran buƙatun ceton rai. To sai dai kuma ana buƙatar samar da ƙarin mashiga da kuma kuɗaɗe, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Lamarin yana da gajiyarwa, mutane suna fuskantar matsanancin wahala, an firgita sosai, sun ɗima wuta, mutane sun galabaita, abinda Ulrika Richardson, jami'a mai kula da al'amuran rabon kayan agajin jinƙai ta shaida wa manema labarai a jiya Alhamis kenan, cikin wata hira ta bidiyo daga babban birnin ƙasar Haiti, Port-au-Prince. Ta ce a cikin watanni biyu na farkon wannan shekarar, alƙalaman mutanen da aka kashe ko aka yi garkuwa da su ko kuma suka yi rauni a sanadiyar tashin hankali ya kai mutum 2,500 tun bayan kisar gillar da aka yi wa tsohon shugaban kasar Jovenny Moise a ranar 7 ga watan Yulin 2021 a gidan shi dake unguwar Petionville dake wajen gari a babban birnin kasar Port-au-Prince kasar Haiti ta tsinci kanta cikin tashin hankali. To ana shan labaran ne daga nan birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan a cikin dare ne ma'aikata a jamhuriyar Niger masu kula da iyakokin kasar da Najeriya suka bude iyakar Niger da ta kasance rufe biyo bayan bude bangaren Najeriya sama da mako guda. Matakin wato wannan na zuwa ne a wani matakin mutunta umurnin taron shugabannin kasashen ECOWAS na karshe wanda ya cire wa kasashen Niger, Mali, Guinea da Burkina Faso takunkumai bayan da askarawan sojojin waɗannan kasashen suka karbe mulki daga fararen hula. Iyakokin na Niger da ta bude sun zai shafi jihohin Tawa, Maradi, Difa da Dosso. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A cikin salamainin daren jiya Alhamis ne 12 agogon Niger Najeriya kamar yadda hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger suka bada umarni jami'an tsaron Niger masu kulawa da iyaka suka bude bodan Niger da Najeriya a gefen birnin Kwani da Ilila local government inda yan Niger da ke wannan iyakar suka nuna farin cikin su da samun wannan labari.
Sunana Muhammad Mustafa, to wannan buɗin buɗa ta Niger dama shi muka jira haka da Niger ta yi magabata sun yi abin kware sun yi abin da ake so tun Najeriya ta bude kaga Niger ita ma ta bude kaga yanzu hada-hada ta kasuwanci insha Allah tsakanin mu da Najeriya tunda kowa bai sai da wani to dan haka kenan muna jin dadin haka mun ji dadi mun yi murna.
A sunana Alkasim Saidu muna nan yanzu muna murna saboda mu yan kasuwa muke muna hudda da Najeriya, Najeriya na hudda da mu kar Allah ya kawo iri waga al'amura irin su sakanka sakanin su Niger da Najeriya saboda sun zama uwa dai uba dai to bai kamata ba iri waga su taho.
Kadar Ibrahim, muna godiya ga shugabannin mu dukkan su nan ga bangarori biyu Niger da Najeriya an ga alugale daban-daban Allah ka mana dukkan jituwa tsakanin su daga bangarorin biyu mu ba abin da zamu sai dai godiya ga Allah kuma insha Allah hukumi yanzu zai tayi kamar yanda yake tayi kullun.
Su ma ɗan Najeriya dake kan wannan iyakar sun nuna farin cikin su mai tarin yawa da ganin cewa jamhuriyar Niger ta bi sahun tarayyar Najeriya wajen bude ta taboda
Najeriya na ya farin ciki ne ma da bude wannan da aka yi tsakanin Najeriya da Niger wanda zai ka sauke shiga da fita insha Allah.
Sunana Muhammad Shitu Illela, kuma wanga abu da an ka yi na ji daɗi ne wallahi. Allah ya sa wannan abu ya zamanto alheri ga jama'ar Niger da Najeriya gabaɗin mu dan akwai wasu hanyoyi na jama'a da yawa wasu sun tushe wasu kuma sun buɗa su an buɗe
boda ubangiji Allah ya tabbatar da alheri fahimtar mu yake waye mun ji daɗin rayuwar mu akan haka.
A cewar Alhaji Ahmadu dan uba mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa daman shedan ne ya so ya shiga tsakanin kasashen guda biyu.
Sunana Alhaji Ahmadu dan uba mai canji bakin tsohon tasha birnin Kwani da yake wasu al'amura sun shigo sun so su raba kawunan yan uwa don Niger da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda aka taho din nan haka nan to kuma Allah cikin iko ne ya sa dukkan mu da mu Niger da Najeriya Allah ya ba mu iko mu hi karhin saidan mu fahimtu da budin kohon da ya so shuharu tsakanin mu ba zai kawo alheri ba to yau alhamdulillah tunda an ka ciza an ka busa domin dan Niger yana da yan uwa Najeriya dan Najeriya yana da yan uwa Niger kuma bisa ga harkar kasuwanci dukkan mu kowa yana amfana da wani.
Nan bude iyakar da jamhuriyar Niger ta yi zai bude sabon babi na dangantaka tsakanin kasashen guda biyu bayan tashin kura tsakanin su sanadiyar juyin mulkin da Ihambare Bazoum Muhammad kan karkar mulki a ranar 26 ga watan Yuli shekarar da ta gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis ta samu amincewar da ba a taɓa samun irinsa ba kan wani kuduri da zai bada dama a yi amfani da ƙirƙirarriyar fasahar AI wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa mai ɗorewa. tare da jaddada bukatar samar da amintaccen tsarin AI da zai tabbatar da tsaro. Amurka, wacce take kokarin samo mafita ga hadirin da ke tattare da amfani da fasahar AI, sannan a wani bangaren kuma take neman cin muriyar fasahar, wato fasahar ce ta jagoranci wannan kudirin. Yau yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi gaba gadi da batun fasahar AI daga ƙarshe, muna da dama da kuma alhakin yin zabi a matsayin mu na al'ummar duniya daya tare da wato tare wajen sarrafa wannan fasahar madadin ita ta juya mu, inji jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield. A ƙarshe, shugabannin IMF a jiya Alhamis sun amince da baiwa Ukraine rancen dala biliyan 15.6 wanda zai bada dama a sake mata dala 880 da zai taimaka mata ta cike gurbin kasafin kudinta wanda ya sa jumlar kudin da asusun ya baiwa Ukraine ya kai dala biliyan 5.4 a cewar IMF. Asusun rancen na duniya ya ce hadirin da ke tattare da Ukraine suna da dama, musamman ma rashin sanin makomar yakinta da Russia da kuma yuwar samun wanda zai dau nauyinta a yakinta da Russia, a cewar babban jami'in asusun Gavin Gray. Ana fatar samun saukin yakin zuwa ƙarshen wannan shekarar ta 2024. Gray ya faɗa wa manema labarai ya zuwa yanzu cewa Ukraine tana kokarin biyan basussukan da ake binta cikin 'yan shekarun nan, shi yasa suka samu ƙwarin gwiwar ba ta ƙarin bashi. Sannan Kyiv ta cika dukkanin sharuɗin da aka bata a face guda ɗaya tilo wanda yake da alaƙa da wasu kuɗaɗen haraji da basu taka kara sun karya ba.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da labarin mu sake komawa ga rahotannin mu. Kimanin mutane 21 ne an bindiga suka hallaka da yammacin jiya Alhamis a jihar Niger, Najeriya, bayan wato bayanai daga yankin Madaka ta karamar hukumar Rafi na nuna cewa maharin sun auka a garin na Madaka ne a daidai lokacin da ake hada-hadan cin kasuwar garin, inda suka bude wuta akan al'umma. Ga dai Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Wasu mazauna garin na Madaka da suka buƙaci a saka sunansu sun bayyana cewa bayan kashe mutanen sun bankawa kasuwar garin wuta, inda babura da motoci suka kone kurmus kamar yadda suka yi ƙarin bayani.
Wallahi an bindiga na yau sun mana ta'asa sosai ba kaɗan ba. Wallahi sun kashe mana wajen mutum 20, sun kuna mana shago, sun shiga kasuwa. Satan yau ne kasuwan garin gaba ɗaya suka faɗo mana, na ga maka sun kashe mutum, sannan kuma sun kwashi mata da jama'a da yawa, sannan kuma sun kona kasuwan gaba ɗaya da shaguna na miliyoyin nerori.
Lokacin da suka shigo kasuwar Madakar suka ta hanyar farkon kashe shi ne sun fara kashe da kashe Madakar.
Da ma ba jami'an tsaro ne wurin?
To gaskiya ka ga jami'an tsaro da ma problem da aika sun asofin ya fara ne daga yan banga aka samu problem. Sai da ga shi ne ko da hausa suka gudu ne su suka bar Madakar shi aka samu aka shigo Madakar aka kawo hari. Dan gaskiya abin ya yi mini tsoron tsari.
Hakimin garin na Madaka Alhaji Isa Bawale ya ce daga cikin mutanen da yan bindigar suka kashe har da dagacin garin, sannan sun wuce da mutane da dama, da kawowa wannan lokaci ba a tantance yawan su ba kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Ina magana da hakimin Madakar. Muna nan da ran karfe 3 barayi suka shigo mana gari. Ya yi mutane 20, kuma duk mashin da ka sani duk sun da ya shigo ta a kasuwar nan, banda kuɗi banda abun hawa na gaya maka ya fi miliyan 30.
Yanzu wajen mutum 20 suka kashe?
Ya wajen mutane 21 aka kashe.
A ciki har da shi daga cin naka?
Har da shi daga cin naka.
To yanzu babu jami'an tsaro ne wurin ranka dai?
Babu jami'an tsaro.
Yanzu wani hali garin yake ta?
Gari kan su duk shagunan da kashe na nan kasan a nan cikin garin gana ba inda ba su kona ba, asibitin ba gaba ɗaya sun kona da gidajen mutane duk sun kokona gidajen mutane.
Kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sanda na jihar Niger Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba. Haka zalika babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger akan wannan lamari, domin kuwa samun wayar kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Wato waje ne wanda yake kaman gandun dabbobi ne wanda yafi wani karfi ya cinye shi ɗan majalisa akwai abin da ake sa musu a doka na naira biliyan 100 ana yi lokan biliyan 5 ake sanar president ko speaker
ɗaya daga cikin ɗan majalisar da suka dinga tada jijiyar wuya kenan a lokacin da aka ce cikin kasafin kudin wancan lokacin akwai cushi tunuma dai wasu ɗan ƙasa suka daudi mun damarar dirawa ɗan majalisar da TJ akan dakatar da sanata ningin da suka ce sun lakanci dai kaifin dan zargin da yadda ake nema a dakushi
zamu hada kai mi gangami ba zanga zanga ba tarzoma mu dawo da su gida da kur'unmu
babban burin mu shine a bincika sai hancin abinda Abdul Ninje yake fada abinda muka tura shi kenan yake kare muradan mu sai kuma mataimakin shugaban committee kudi na masallacin tarayyar Najeriya sanata Ali Induma ya ce ai sanata ningin ne riga malam masallaci ta karin maganar Bahaushe
da muka ji aka gama magana sai sanin president yace shi fa bai san komai a maganan da suke dinnan ba to na kira Abdul Ninge nace mishi ya kaje gidan radio kuma baka gaya mana ba kuma baka nuna mana ba
wadannan fa so mun ta muka tattako cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da aka ce ya riga ya zagaye kasashe shiri na 162 cikin jerin shirin manuniyan da kan bibi batutuwan da suka shafi siyasa da shugabanci dan ruwaito muku yadda akan kwashi kokarin bibiyar yadda aka kwashen kan zira-zaren zargin zabga kudi cikin kasafin kudi kuma shi yasa manuniya ta nemi ɗaya daga cikin ƴan majalisar da a lokacin su ne aka fara tada jijiyar wuya akan maganar cushe tsohon dan majalisar ƙasa Malam Abubakar Cika Adamu ya ce abin da ke kawo dura madudin kudin cushe cikin kasafi shine tare ƴan majalisar da jira kawai suke ta fada a gashi
in za a kida mutum uku ban ce ni ne na farko ba amma in zaka kira mutum uku wanda suka fitina da gogwarmayar maganan fadin a majalisar na takwas zaka kira ni yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe mun guwa na jima ba zan iya takarar majalisa ba na farko ina so ina jira su gane ɗan majalisa akwai abin da ake sa musu a doka na naira biliyan 100 biliyan 100 nan ana raba ta zuwa kowanne shiya ana ba su biliyan 10-10 to kowanne jiha senata yana da miliyan 200 shi an kage da nashi to sauran da ya rage ɗan majalisa sai su raba to ko a wajen wannan rabon za ga wata jiha ɗan majalisa sun samu da yawa fiye da wani alal misali in ka dubi jihar Nasarawa ɗan majalisun su ba su da yawa in ka zo na jihar Kano za ka ga cewa ɗan jihar Kano ba su kai ma rabin ɗan Nasarawa misali to ba nan gidon take saka ba a cikin saura biliyan 40 da ya rage a cikin 100 shugabannin majalisa na wakilai su suna da biliyan 20 nasu za su raba shugabannin majalisa na dattijai su ma suna da biliyan 20 za su raba wato waje ne wanda yake kaman gandun dabbobi ne wanda yafi wani karfi ya cinye shi su ma in suka zo ana yi lokan biliyan 5 a ce sanar president ko speaker haka kuma za a raba ta har ƙasa har minority week to ina so ina jira su gane ita wacce fadin da ake magi ta wuce wannan ta biliyan 100 wato wayanda suke shugabannin ce appropriation da wane ne da wanda yake shugabancin committee mai kyau ko works haka suke dora ayyuka ta biliyoyin nairori halal misali zaka iya ganin yau chairman na committee works wallahi zaka iya ganin ya sa aiki ta kai ta biliyan 10
miliyan 10 kenan
miliyan 10 ko a faɗo ne da kake magana ana biliyan 20 wallahi da zaka bi titunan da ko su aka sa wanda babu sunan shi killa sai ka samu aikin biliyan 100 a gargashin Okpabio ko fiye shi yasa ni ina mamaki na doka Tinubu da yazo chief of staff din shi ya yi majalisa duk da shi ma yayi manyan lalata in ka ga asibitin da ya gina a Lagos. To na dauka zuwan shi zai nuna mutumin bukai na san yadda ake lalatar nan bari mu tsaya a gyara. To sai ba haka ba.
Tunuma dai maganar dakatar da sanata Abdul Ningin da ya daga kara akan kudin da yace an hankada cikin kasafin kudin ta jawo ƴan mazabashin da suka tattara taron tabbatar da takura mazabar da suka ce haƙoƙin al'umar mazabar kawai ake so a taushe. Dan majalisar jihar Baucin da Ningin ya fito Honorable Ibrahim Tanko Bura shi yayi magana da yawun ƴan mazabar Ningin da suka kira wannan taron da yace da su dai za su bi sai sun tabbatar da an kai ga fadan ƙarshe.
Babbar matsaya ita ce mu Bauchi Central ɗan Najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tabbatar mana cewa kowanne constituency dole kasance yana da wakili a majalisun tarayya da na jihohi. Da haka Bauchi Central ba za ta zama daban ba a ce an daga wakilin mu wata uku ba mu da wakilci a gurin. Mu babban burin mu shine a bincika sai hancin abinda Abdul Ninge yake faɗa. Abinda muka tura shi kenan sai ya kare muradan mu. Wannan manya makudan kudaden da yake magana a kansu bai shafi sani a Bauchi Central ba. Magana ce a Najeriya gaba daya. Wa'annan dunkulun kuɗi a gaya masa yaya aka ya za a yi da su. Wallahi za mu ɗauki mataki na siyasa da na shari'a.
Shi ma dai ɗaya daga cikin sojojin bakan da kan shiga kafafen yaɗa labaru Malam Lawal Maimai ya ce sun dawo daga rikiyar ƴan majalisar arewan da ya ce sun yi shiru suna gani kawai ana ta tsotse arewar har ma tana nema ta bushe.
Babban matsalar arewacin Najeriya a siyasance shi ne ƴan majalisun da muke da su waɗanda al'umma suka zabe su da nufin su je su wakilci arewacin Najeriya da murya guda amma ba sa mu magana da muryan arewacin Najeriya. Yau dai ka duba ka gani yanda aka samu wani haziki dan arewa da ya mike ya dubi ƴan Najeriya ya tausaya mana akan irin badakala na cushe wanda idan ma a ce wannan cushen zai amfani kowane bangare na Najeriya to da ma sai a ce da sauki tunda dama yawancin gwamnatocin da suka wuce ana wannan cushen a tashi salin alin ba tare da an tona asiri ba amma da ya duba yaga cewa arewacin Najeriya aka zalunta a wannan cushen ya fito ya fasa kwai sai gashi su waɗannan ƴan majalisun namu na arewacin Najeriya wanda idan ka cire jam'iyya zaka ga sun fi na kowane bangare yawa kuma idan suke kukan kura dole ne su girgiza tebur a majalis amma sai gashi abun kunya sun yi shiru sun ki cewa komai kuma idan suna so su wanye lafiya da mu al'umar arewaci a irin cin kashin da ake mana wallahi sun gagawan kai kudirin sige in ko ba haka ba mu kuma za mu hada kai mi gangami ba zanga-zanga ba tarzoma mu dawo da su gida da ƙuri'unmu idan ba su dauki mataki ba haka za ta tabbata.
Sai dai kuma mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Masar Jan Tarayyar Najeriya da shi aka fara wannan yunkurin bankaɗo badakala sanata Muhammad Ali Induma ya ce ai sanata Abdul Ningin ne garaje akan damin damman kudaden da yake zargin an durmushe.
Abinda ya faru gaskiya shine shi Abdul Ninge wanda yana zaman shugaban mu na ƴan majalisar dattawa na Arewa yayi wayansu maganganu cewa an yi cuce da trillion uku. To abu mamaki kuma muka ce a samu consultant ya duba mana kuma mu tabbatar cewa ba a cutar da Arewa ba. To da consultant bai gama aiki ba ya kusa ya gama shi Abdul Ninge da kawo suka yi min magana cewa an yi report nan fa akwai wayansu makundin kuɗin da an yi binnau da shi ba a san ina ne yake ba. Nace ina report din? Suka ce a gashi. Nace ku bani in gani? Suka ce a'a, wai mu je wajen Senate President? Nace ba za mu je wajen Senate President ba idan akwai tabbaci cewa an cutar da Arewa. Yanzu kawai mu kira yan jarida mu faɗa wa duniya cewa an cuce mu. Suka ce a'a, ba haka ba. To da muka je aka gama magana sai Senate President ya ce shi fa bai san komai akan maganan da suke din nan ba, amma ya kira ni gani nan in tashi in yi bayani tunda ni ne mataimakin kwamiti na kasafin kuɗi. Da na tashi na ce ni ban san komai ba kuma ba zan yi magana akan abin da ban gani ba. To kwatsam gobensa Abdul Ninge ya je majalisa ya ce an cutar da Arewa da trillion uku. To na kira Abdul Ninge na ce mishi ya ka je gidan rediyo kuma baka gaya mana ba kuma baka nuna mana ba.
Duk da iyaka batutuwan da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya saboda babu wata damar yin dungushi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1162 ne su yi sallamar cikin kujerin da daga nan kuma shikenan komai ya riga ya gushe kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Abdul Wahab Muhammad na jihar Bauchi sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi tun daga tushe ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
kuma da la gaida na Ikara yanzu kuma ga sako watan Ramadan
Muhammad Salim Muhammad daga Jakarta Hudubiyar an zauna Najeriya nan ba ciwon covid 19 ko daya wani dan yata ne ya shigo Lagos to da aka gane gashi nan a Lagos aka rike shi sai a kama duk wata iyaka a rufe kar a shigo daga mutum dayan nan ne fa yanzu ake kira ake ambata mana 2000 ko 3000 cewa sun kawo daga waje yake sannan ina kira ga waɗanda suke kaman kalmomi na izgilanci ai ciwon mana manya ne ai ciwon gwamnati ne ai ciwon masu kuɗi ne ciwon kaza ne wannan ma bai dace ba idan kai wa wani izgili in Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka to ba abin da zai faru ga wani ka masa izgilanci ba kyau an gane saboda haka sai a ce kawai Allah ya sauke Allah ya yayi shine babban abu sannan sauran musulmai na ko ina a duniya su sani in ma wannan abun ne aka rubuta sanadin tafiyar jama'a da yawa to wanda duk ya mutu da imaninsa akan wannan fa ya mutu shahada mutu shahada ce wanda kuma aka kare shi shi ko sai ya gode wa Allah ya kare ibada saboda haka babu wani dan adam da yake da wayo ko dabarar da ita ce kadai za ta kare shi a'a la haula wala quwwata illa billah ba mu da wayo ba mu da dabara ba mu da tsini ko dabara sai abin da Allah ya yi ina roƙon Allah madaukakin sarki yayi mana kuma ne karatu yanzu karshe Allah ya zaunar da Najeriya lafiya ya kare ta daga wannan cututtuka Allah
to madalla sakon namu na yau kenan yanzu kuma da wannan muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice
To baba a takaicen Amurka tana ci gaba da matsin lamba dan ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas abinda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida kenan yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya Alhamis a birnin Cairo Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Alhamis ya buƙaci shugabannin kasashen tarayyar Turai su yi amfani da kudaden Rasha da aka samu daga kadarorin Rasha da aka azawa takunkumi wanda yawansu ya kai biliyoyin euro wajen sayo mata makaman da za ta kare kanta daga mamayar Rasha wajibi ne Rasha ta dandana ainihin radadin yaki da kuma ta kuma fahimci buƙatar samar da zaman lafiya cikin wani bidiyo abinda Zelensky ya faɗa wa wato ya faɗa ma shugabannin EU da ke halartar wani taron wuni biyu a Brussels kenan yayin da ake barin wuta sannan ake fuskantar karancin kayan aiki ma'aikatan jinkai suna kokarin taimakawa akalla ƴan Haiti miliyan 5.5 waɗanda ke cikin buƙatar abinci ruwan sha da sauran buƙatun ceton rai to sai dai kuma ana buƙatar samun ƙarin mashiga da kuma ƙarin kuɗi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta samu amincewar da ba a taɓa samun irin sa ba a kan wani ƙuduri da zai ba da dama a yi amfani da ƙirƙirarriyar fasahar AI wajen gudanar da ayyukan rayuwar ƙasa mai ɗorewa tare da jaddada buƙatar samar da amintaccen tsarin AI da zai tabbatar da tsaro. Amurka wacce take ƙoƙarin samo mafita ga haɗarin da ke tattare da amfani da fasahar ta AI sannan a wani bangaren kuma take neman cin moriyar fasahar ce ta jagoranci wannan ƙudurin. Yau yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gaba gaɗi da batun fasahar AI daga ƙarshe muna da dama da kuma alhakin yin zaɓi da matsayinmu na al'ummar duniya ɗaya tare wajen sarrafa wannan fasahar madadin ita ta sarrafa mu in ji jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma canza hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri yanzu ku agogon mu a nan Washington yana cewa karfe 1 ne da minti 20:24 yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Jimmy Cook Baba Yakubu Kirimi daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi wassalam.